أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك مدسادوا أو أن مسلة ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنسي قباء دكرات منا عمدة الأحكام واللفاوة إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى idan ba a manta ba sati da ya gabata mun zo karshen babi wanda yake mana bayani akan hawala muka yi bayani lalle hawala shi shine dauke bashi wanda yake kan wani ya koma kan wani shine muke kiran shi da al-hawala mun karanta hadisi a cikin wannan babar hadisi guda biyu yanzu yau da inko Allah zan mu tashi a sarkon babi wanda yake mana bayani akan shufa'a da Hausa suna ce mata shufa'a me yake cewa shufa'a shine haƙi wanda yake mushtarak wanda ake tarayya tsakankanin wani da wani lokacin da zai sayar da wannan haƙin nashi idan ya kasance haƙi ne wanda ake tattare da juna haƙi ne na wani da wani to wajibi ne ya yi wa wanda yake da haƙi a ciki ya yi mai tallashi ya sayar mai dashi saboda kada a cutar makwabtaka tsakankanin wani da wani zan yi bayani takaitacce a cikin wannan baba yau muna 21 ga watan 6 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1043 wanda ya daidai da 24 da watan farko a kalandar Bature 2022 malai yake cewa babu ash-shufa'a babu wanda yake mana bayani akan shufa'a ash-shufa'a a bangaren luga shine duk abin da ake iya hada shi da wani da wani abinda ake iya kulla aure tsakanin kaza da kaza ko abinda yake tafiya tare da wani shine ake kiran shi da ash-shufa'a bangaren kuluga shine duk abinda duk wani tantantar abu wanda ake tarayya tsakanin wani da wani da sayar da shi shine ake kiran shi da ash-shufa'a wani ne suna da gida gidan nan da suka saye shi hada kudi suka yi suka saye shi da suka sayi gidan wani yana da haƙƙi shi ma wani yana da haƙƙi misalin Musa da Ali suna da haƙƙi yanzu Musa sai ya buƙaci kuɗi sai ya ce a'a ai wannan gidan nawa ni yanzu a raba a bani rabona in sayar da rabona to wanda ya cancanta ya sayi wannan gidan wannan wanda suka sayi gidan tare da shi kenan shi zai ɗauki haƙƙin wanda suka saya in miliyan suka sayi gidan kenan zai ɗauki 500 ya miƙa ne yanzu gida ya koma mallakin shi kuma wannan shufa'a abu ne wanda sunna ko alqur'ani da sunna suka tabbatar da shi kasancewar kullun shari'a tana yawo akan kadda ta cutar da cutar da mutum la barara wala dirara ba cutarwa ibtida'an kuma babu cutarwa intiha'an kina wannan dalilin shi ubangiji ya shar'anta mana ash-shufa'a hadisi na harko kalkashin wannan baban kuma shufa'a tana kasancewa ne a duk abin da ake iya hili ko kuma gida a cikin shi ne al-iqarat a cikin shi ne ake iya yin shufa'a kamar yanda kridda zamu zo da kai mas'ala wadda take malamai suka yi sabani shin shufa'an nan tana iya tabbatuwa kurum a gida ko kuma duk abin da ake iya dauke shi daga wuri a maida shi wani wuri al-manqulat ana iya tabbatar da shufa'a a cikin su ina fata an fahimci ma'ana ash-shufa'i an fahimta shine haƙi wanda yake wanda kuke tarayya da kai da wani ya tashi sayarwa to kai yayi cancanta ka mallaki wannan haƙƙin kenan zaka mai dami kudin wannan kima wannan al'amar abinda kuke tarayya tare da shi ya koma naka saboda ni saboda kadda ka dauko wani wanda ya saida wani wanda zaku zo zama ya gaza ku gaza samun zaman lafiya tare da shi shi kuma shari'a kullun tana kiyaye abinda duk zai cutar da bawa hadisi na warko mala yake cewa alhadisu sabi wa sab'un ba'da al-mi'atayn hadisi na 277 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وانا حديث امام البخاري ياهو ترشي لفظ ناشني اكتكين كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم babi wanda yake mana bayani akan shufa ana yin ta ne a cikin abin da ba a raba ba kenan kaso wanda ba a raba shi ba ana tarayya ko kuna tarayya da kai da wani a cikin wannan al'amarin a cikin shi ne za ku yi shufa sawa'un gida ne ko kuma hili ne wanda kuke tarayya da kai da wani a cikin shi matukar ba a raba ba a cikin shi ne ake yin shufa kenan za ya sayar maka kai wanda kake da rabo a ciki maimakon ya saida wani bare wanda dan waje wanda bai da rabo a ciki ina fata an fahimta idan muka diba sahihul bukhari juz'i na 3 shahi na 87 hadisi mai lamba ta 2257 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi duk da lafazin ba nashi bane ba da wata ma'ana kwatankwacin irin wannan lafazin ya hutar da hadisi mai lamba ta 1608 yake cewa an jabir bin abdullahi daga jabir bin abdullahi yarda Allah shi tabbata a gare shi qala yake cewa ja'ala lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wa fi lafzin a wani lafazi na shi imam al-bukhari hadisi mai lamba ta 2214 yake cewa qada lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hukumta ko ya zartar bi shufa'ati fi kulli ma lam yuqassam ana yin shufa'a a cikin duk abinda ba a raba ba ai kuma a farko al'amari mun ce shufa'a ana yin ta ne akan al-iqarat موضوعها العقارات دوان ولي إن دزائي محلي سواء هيليني باقنا بكو هيليني وان ديكي جنني يزمن توجدا إن دي حقيني مشترك حقيني وان ديكي تاريا سيانكان وانا دواني كو وانا دوانسو كنم بيد شيوان تاي انتن يتي ني أهد أكسا أبان ربونا انتهي انسيدا وانا نقداما wa'annan wanda suke da haƙƙi tare da shi su suka yi cancanta da wannan wurin su suke da haƙƙin a sayar musu da wurin wannan zan mu samu mafi yawa idan dukiya ta haɗu da hushin magada zaka samu an yi haka to matukar da kai wanda zai iya mallakar wannan wurin shi ma yana da kaso a ciki shi yayi cancanta ya fanshi wannan wurin akan awraba a bashi wurin ya tayye sai da wani yazo ya hayyace ku ya tada muku kayar gaba ko kuma in wurin zama ne ya kasance shi ma yazo ya dosa a cikin gidan kuma a ga samun zaman lafiya tsayankanin ku da ku da shi yake cewa fa idza waqa'atil hudud idan aka rigayi aka yayyanki aka raba iyaka gashi nan hili ne gare su sai aka zo aka kurta da igiya kai wani garabanka kai ma wani garabanka shikenan an riga an yi da sa kowa ya san incin shi ya san raban shi wa surifatu turuq idan ya kasance kuma aka hudda hanyoyi wani ga iraban shi an hudda hanya dan ma an hudda hanya yace cewa fara shufa to babu wata shufa a nan matukar an riga an raba al'amari an raba wannan abin da kuke da haƙƙi akan shi to babu hirar shufa amma dai matukar ba a raba ba haƙƙi ne wanda kuke tattare da kai da wani da wani to shufa tana nan har abada ina fata an fahimta kina idan muka diba hadisin yana mana bayani lalle ko ma'ana hadisin shine duk lokacin da daya daga cikin waɗanda suke da haƙƙi akan wannan al'amarin ya kasance raban shi yana so ya sayar da shi to wanda yake tarayya tare da shi yayi cancanta da yayi wannan wurin saboda daf'al lidararihi bisharaka saboda ya kare mai cutarwa ta wasan bawa zai zo a zamna tare da shi kuma ya cutar da shi in gida ne indai aka ce a wani an mutu an bar musu gado ga gidan nan amma dai ba a raba ba
ko ba raba ba wannan gidan idan wani daga cikin magada yace a'a ni ina so a kasa a bani rabona matakar ba araba ba sai dawa zai yi to wa'annan wanda suke da haƙi a cikin gidan su suka yi cancanta su sai wannan gida su sai ka san wannan wanda yake so ya huta wannan shine ake kira da ash-shufa kina idan muka leka hadisin zan mu iya fahimta lalle hadisin yana karantar da mu asalin tabbatuwar shufa kuma lalle mustanadun bil ijma sannan na biyu zan mu gani lalle hadisin yana karantar da mu ana yin shufa a cikin dukkan wani wuri wurin mahalli fili ne ko kuma gida ne wanda da kai haƙi wanda aka yi tarayya a cikin shi haƙin wane da wane ba mutum ɗaya ba yake mallakar shi ba kuma ya kasance ba a yanke wa kowa iyaka ba misali in gida ne a ce a gida ne ga gaban shi ga bayan shi a ce to kai wane an baka gaba daga nan zuwa taki kaza duka naka ne to idan aka riga aka yanke haka babu hirar shufa shi wannan yana iya tada katanga ya killace kanshi ko ma wane ne a sai dama shi ya hisan shi ya sani amma dai matukar haƙi ne wanda yake ba a yanke ba iyaka ba ba a hudda hanyoyi a ciki ba to haƙiƙa shufa tana da saboda wani zai taho wanda ba muharramunka ba ko wani wanda baka saba zama da shi ba ku zauna tare da shi kuma ya ta cutar da kai dalilin haka aka ce to kai wanda kai kake zamne kai wanda kai wanda kake da haƙi a cikin wannan al'amarin to kai kokari ka nemo ka sayi wurin ya kwanci wurin a wurin da yake so shi ya raba da shi sannan kuma a ƙarƙashin hadisin zan mu gani shufa ana yin ta ne matukar ba a hudda hanya ba ba a hudda kowa raban shi ba ba a hudda hanyoyi ba a cikin ba madama an hudda hanyoyi to babu hirar shufa an kasa an bayo kowa nashi kowa ya sarraba shi an hudda hanyoyi to babu hirar shufa kuma hadisin zai karantar da mu kamar yanda muka yi bayani lalle fi kulli ma lam yuqassam duk abinda ba a raba ba to shufa tana nan tana zamna a ciki amma dai matukar an raba to hakika babu shufa nan zan mu samu mas'ala wanda wani ya ce a makwabci na ne kare na ga garan shi a kula muke da juna sai ya ce a ai wajibi ne ai bakka da incin ka sayaro wani in ba ni ba to wannan matukar an riga ya kowa ya san ka san shi ya san daga nan zawa nan daga wannan bornin zawa wannan bornin naban shi ne shi ma daga nan zawa nan raban shi ne to babu hirar shufa shine fi kulli ma lam yuqassam mafhumul mukhalafa fi kulli ma qusima ma fi shufa la tujadu ash-shufa duk abinda aka riga ya aka raba to babu hirar shufa amma dai abinda ba a raba ba haƙin wane da wane ne masalan sun sayi hili gashi nan su bi suka sayi hilin hili ne karsan sai aka ce to wane ya ba da 300 shi kuma hilin 700 aka sayi shi wane ya ba da 300 wane ya ba da 400 to kun gani ai abu ne wanda haƙi ne mushtarak da wane da wane to a lokacin nan da kun shufa a cikin wannan al'amari amma dai idan aka kirawo topograph ya zo ya lissafa ya ce a to kai mai 300 gashi nan 3 kwata za a baka kai kuma kai mai wannan za a baka rabi da dan ƙari a sama kenan zai kasance mi kowa ya san hanyoyin shi kinan wancan mai 300 yana iya huddawa sai da wanda yake so babu hira ya ce a lizumtar da shi tilas ni nake da haƙi kace ni nake da haƙi wajibi ne hikan sai da muni babu hira haka matukar an riga an raba to shike amma dai ba a raba ba to shufa tana nan wannan wanda yake da rabo a ciki shi yayi cancanta wurin akan wani shi sannan kuma hadisin yana tabbatar da mu lalle ana tabbatar da shufa diddan a korewa abokin zama cutarwa kamar yadda muka yi bayani idan an ce a wani zai wuce nemo wani bare gidanku ne na garo wani ya ce a wani ni a hudda mini kaso na ko kuma wani ina da kaso kimani kaza masalan an raba garo maza uku ne a ciki maza uku kuma za a musu bisawiya ko za a kasa dukiya gida uku kowa ya dauki ɗaya to kowa ya san raban shi amma dai ita dukiyar ba a raba ba ya sani dai shi dai a ciki dai ƴanciyar raban shi to wa'annan wanda kuke da haƙi tare da su suka yi cancanta da dukiya ba wai wani ba wanda zai zo ba in ka ce kuma a'a kai ka hudda na kai rabanka a hudda a saida wani to haƙiƙa zaka cutar da wannan mutanen guda biyu mu ɗauki misali gida ne wanda shekara da shekaru kuna zaune da ma'ayinku ko kuna zaune ku ukun a cikin gida kurin ka ce kai ka huta ka kawo wani ka sanya kuma wurin ba a raba ba haƙiƙa wanda zai zo ba lalle bane ba ƙabi'a ɗabi'un shi ba ko abin da yake so su dace da abin da ku kuke so ba wannan kuma zai kawo ayi ta husuma tsankanin ku har ya kai mutun duniyar ma ta tabtame ku ci ya ringa tunanin da amma abin da kuma ba yayi ba sai kalkashin wannan baban na ash-shuf'a zan mu gani lalle malamai sun yi sabani akan shuf'a a dukkan abinda mahalli kamar yadda muka wadi akan mahalli wurin zama hili ne ko kuma gida ne da kai shuf'a a ciki matukar ba a raba ba to sabanin malamai da suka yi shin abubuwan duk da ake iya dauke su daga wuri kaza a maida su wuri kaza misalin mota duk wani abu wanda yake manƙoli daga wuri kaza na iya daukar shi a kai shi wuri kaza irin wannan tabul din a ce haƙi ne na wani da wani shin shuf'a tana tabbatuwa a ciki ko bata tabbatuwa a ciki idan muka koma zan mu gani Imam Abu Hanifa tare da sauran almajiran shi sun taya akan lalle shuf'a tana tabbatuwa a cikin dukkan wani abu wanda yake ake kiran shi al-iqa ko kuma duk abu wanda ake iya daukar shi daga wuri a kai shi wani wuri duk abin da ake iya deplasen shi daga wannan wurin a kai shi wannan wurin shuf'a tana iya tabbatuwa a ciki sun suka kawo hujja da faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qada bi shuf'ati fi kulli ma lam yuqassam manzo Allah yayi zartar da hukunci akan ala ya zartar da shuf'a akan duk abin da ba a raba ba to duk abin da ba a raba ba kul ai amuni tufidu al-umum dukkan wani abu wanda ba a raba ba sawa'un wuri ne wanda yake tabbatacce a wuri daya ko kuma abu ne wanda ake iya daukar shi daga wuri a bayyana shi wani wuri suka kawo hujja da wannan hadisin kuma haka Imam Tahawi shi ma ya tafi akan a hadisin da Jabir ya rawaito yake cewa qada rasulullahi sallallahu bi shuf'ati fi kulli shay'in manzo Allah ya zartar da shuf'a akan dukkan komai da komai kenan sai suka fahimta al-manqul wal iqarat dukkan su suna ciki ana iya yin shuf'a a cikin su kuma suka ce a ai abin da ya sanya ake iya yin shuf'a a cikin su saboda ai an tabbatar da shuf'a ne diddin a daukewa mutumin da yake da haƙi a cikin wannan al'amarin a cikin wannan abin a dauke mai dukkan wata cutarwa ka a kawo mai wani bare wanda zai cutar da shi dalilin shi kenan dan haka shuf'a tana iya tabbatuwa akan dukkan wani abu wanda ake iya dauke shi ko kuma wanda yake tabbatacce a wuri daya sai dai al-qadi iyad da ibn daqiq al-idi sun ce suka ce a ai wannan fada ta Imam Abu Hanifa da sauran almajiran shi fada ce wadda take shaza sai Imam Malik da wa'ansu daga cikin tabi'ai manyan malaman garin Madina da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Ishaq bin Rahawayhi suka ce a ai la shuf'ata lil jar babu shuf'a ga wanda makwabci wala li sharikil muqasam kuma babu shuf'a da wanda ake abu wanda kuke tarayya akan al'amari da shi ko akan wani abu tare da shi matakar abin an riga ya raba shi wai dan yana makwabtinka kowa da katangar shi yace maka a'a ai ina da haƙƙin shuf'a akan ka to babu wannan hira inda Imam Malik wa ahlul Madina wa Imam Shafi wa Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawayhi kuma suka tabbatar a'a ai shuf'a ma aslan ma ana yin ta akan al-iqar abinda yake wuri daya wanda yake tabbatacce a wuri daya hili ne ko gida ne wuri daya wanda bai gusawa a cikin shi ake yin shuf'a suka ce a ai mu dauko ma hadisin duk lokacin kuma shi ma idan aka yanke aka huddawa kowa rabin shi aka hudda hanyoyi a ciki to babu hira a ce shuf'a ce la shuf'ata indahu kuma wannan fadar tasir suka yi abu ne wanda aka rawaito daga Imam Ahmad da Imam wannan Umar bin al-Khattab da Uthman bin Affan da Ali bin Abi Talib dukkan su sun ce akan haka shuf'a tana tabbatuwa akan al-iqarat abu wanda yake wuri daya hili ne ko kuma gida ne kuma sun kawo hujja su ma da wannan hadisin na baban saboda me suka ce fa idha waqa'atil hudud a cikin wannan tabul din shin muna iya tabbatarwa a ce a ina kowa a yanka mai iyaka ce a ai hirar da aka idha waqa'atil hudud ai ana hira al-had ana hira iyaka ne akan kasa idan aka riga aka bayyana wa kowa iyakar shi wa daga wurin shi wa surifat urqahu kuma aka riga aka bambanta aka hudda hanyoyi ga hanyar shigarka gashi nan an yanka maka iyaka an raba ku kuma an hudda muku hanya kana iya yin kowa anan kana iya to fala shufa babu hira ayi shufa wannan da wannan hadisin suka kawo hujja suka ce akan a ai babu hirar shufa kuma Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa wannan hadisin Jabir ibn Abdullah shine mafi ingantuwar hadisi wanda ya tabbata akan shufa kuma kun gani idan muka dauki mafhumin hadisin yana tabbatar mana lalle babu shufa illa akan abinda ake iya akan abinda yake tabbata a wuri daya abinda ake iya dauke shi daga wuri a maida shi wuri to babu hirar shufa ka dauki kayanka ka je ka saida wanda kaga dama ai dama an yi ta ne saboda a daukewa bawa cutar kuma da kai hadisin da Imam Bukhari hadisin Jabir wanda shi mun karanta shi wancan hadisin da waccan riwayar ta Abu Dawud sannan kuma da kai hadisin da Abu Huraira shi ma rawaito daga Abi Dawud yarda Allah shi tabbata yake cewa idza usimatil ardu idan aka riga aka raba ƙasa kowa ya san tashi wa huddat fala shufa kuma aka riga aka iyakance to babu hirar shufa al abadi kina ana yin ta ne akan ƙasa akan duk abin da yake wuri ɗaya sabit ƙasa ce gida ne ko hili ne akan shi ake yin shufa matukar ba a raba ba suke cewa amma dai duk abin da yake koma bayan wannan hili ko kuma gida to babu hirar shufa gare shi saboda ai cutar wadda take cikin shi kaɗan ce sarai ba shi kuma gida idan muka ɗauka zama ne za a yi dindindin ba gidan haya bane baran haya ka tashi ka tai ko takan yi baka da halin da zaka iya huta ka tai ka kama haya kinan abin da yake abu ne wanda yake tutarwa ce wanda za ta jima ana ta yin ta ba a samu maganin ta ba kinan abin da idan ya kasance dan abu ne wanda ake iya dauke shi daga wuri a maida shi wani wuri kinan wannan shufa ba ta tabbatuwa a cikin shi sai dai idan muka diba zan mu gani da yawa daga cikin malamai sun yi tsokaci akan haka wansu sun kowanne kuma adillolin ko hujjojin da ya kawo hujjoji ne wanda suke tabbatattu su can sai imamu Abu Hanifa sun taya akan a'a ai shufa ma tana tabbatuwa ga makwabci mutlaqan in dai wani kuna makwabtaka tare da shi to bakka da incin kai tasarrufi ga gidanka ka sayar da shi in ba da yardar shi ba he ka fara mai talla idan ya gani yana iyawa idan ya ce a'a bai bukata sannan kuma ka taika ka sayarwa wanda zaka sayarwa idan ya kasance shi gidan shi ya cancanta da mallaki yilinka su inda wurin Imam Abu Hanifa kenan tana da mutuwa kuma ai kun gani mun karanta su wurin wannan malaman jamhur sun ce akan makwabci bai da haƙƙin shufa matukar an raba katanga ga gidan shi ga gidanka bai da haƙƙin shufa kuma suka kawo hujjoji da hadisai su ma wanda suke inganta kamar jaru dari a haƙu bi dari makwabcin gida shi ya cancanta da gidan wannan kuma hadisi ne wanda yake ingantacce Imam Abu Dawud da Imam Nisa'i da Imam Tirmidhi suka rawaito shi hadisin Samara bin Abdullahi kuma haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir ne shi ma yake cewa al jaru haqqu bi shuf'ati jarihi wa yunzar bihi wa in kana tariquhuma wahidan duka wannan hadisin suka kawo hujja da shi sai dai anan zan mu gani da kai malumai sun hada wannan hujjojin saboda ai aslan shari'a la tatadarab la tata'arad babu cin karo a bangaren shari'a idan aka wadi maka kaza aka wadi maka sabanin shi to he dai kai ka fahimci lalle sabani ne amma dai shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matukar an ce maka wannan hadisi ne wanda yake ingantacce in ma ya kasance wancan hukuncin an dauke shi an kawo wani hukunci daban annasikh wal mansukh ko kuma ya kasance kai baka fahimci ba abinda kasadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka al'amarin ba idan ko baka fahimta ba sai ka gani kamar da kai cin karo a cikin su kun gani wancan hadisan da muka kawo wanda su Imam Malik sai ka hujja da shi da su ma wannan hadisan akan lalle shufa ba ta tabbatuwa ga makwabci su kuma suka tahi akan Abu Hanifa ya tahi akan shufa tana tabbatuwa akan makwabci mutlaqan dukkan su kuma hadisan da suka kawo sai muka ce a to yanzu a nema a hada kan wannan hadisan guda biyu sai a fahimci ina ne aka sa kai idan muka hada wannan hadisan da muka karanta guda biyu wa'incan da wannan guda biyu wanda la jaru dari haqqu bi jarihi ajaru haqqu bi shufa'ati jarihi da wa'incan hadisan iza qasimatil hudud qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shub'a zan mu gani in muka hada su mantukin hadisin da yake mana bayani fa idha waqa'atil hudud wa sulfatit turuq yana hani yana bayani ne akan lalle shub'a bata tabbatuwa sai idan ya kasance akan abin da ba a raba ba shi kuma ai makwabci an riga an raba wannan makwabcinka ne ga gidan shi ga mahallin shi ga mahallinka kuma idan muka dauki mantukin hadisin wannan aljaru haqqu bi shuf'ati jarihi wanda suke cewa ash-shuf'a ash-jawazu shuf'ati lil jari mutlaqan sa abu hanifa idan muka dauki shi ma mafhumin shi mantukin shi zan mu gani yana tabbatar mana lalle wajibi ne shuf'a ga makamada makwabci duk abin da gare ka na daga haƙi makwabcinka idan ka tashi sayar da shi makwabcinka shi ya cancanta ka fansan me shi to nan zan mu hada wannan ra'ayin guda biyu idan muka hada sai mu samu ra'ayi wanda yake matsakaici shine kamar yanda imam ibn taymiya shaykhul islam yake bayani yake cewa wa qad tanaza'a an-nasu fi shuf'ati al-jari ala thalathati aqwal ai malamai sun yi sabani tsakankanin su akan mas'alar shufa bangare akan fada guda uku yake cewa a'dhaluha alqawlu kenan wannan fada guda biyu hadar su jamhurin malamai su ibamu abu imam malik da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal da isaq ibn rawayi da sauran sahabbai da khalifofi guda uku umar da usman da ali da wannan fada ta abu hanifa kenan fada nawa gare mu fada biyu gare mu ko ta ukun ita ce yake cewa a adaluha alqawlu bi annahu kana sharikan fi huquqil mulki tasbutu lahu ash-shuf'a wa illa fala yake cewa lalle wada ta uku shine mafi wanda tahi adalci a cikin fada shine in kana sharikan fi huquqil mulki idan ya kasance abokin tarayya ne a cikin wannan al'amarin a cikin wannan abin wanda ake bayani akan shi yace tasbutu lahu ash-shuf'a lalle shuf'a tana tabbatuwa akan shi wa illa fala idan bai da haƙi to haƙiƙa babu hirar shufa idan an hada hadisan guda biyu an samu fada ta uku ita ce fada mafi adalci idan ya kasance makwabcin yana da haƙi a cikin wannan al'amarin kenan shufa tana tabbatuwa yana da haƙin shufa idan bai da haƙi babu hirar shufa kenan nan abinda zan iya fahimta shufa tana tabbatuwa ne akan duk abinda yake tabbatacce a wuri daya wannan ita ce fada ta jamhurin malamai kuma shufa tana tabbatuwa ga makwabci idan ya kasance yana da haƙi a cikin al'amarin idan bai da haƙi babu hirar shufa kuma da yawa ana zaluntar mutane sai a zo a ce a'a ai wani dan kare na da karen shi a matsa a gama suke wuri daya ai bakka da intin ka saida wani sai ka nemi shawarar shi in ya ce bai bukata sannan ka saida wani to wannan bai da haƙi akan haka a hada mafi rinjaye wadan jamhurin malamai in ka tashi tsakar rana nemo dillali a mai kuɗi ka sayar da kayanka bai da haƙi akan idan ya kasance kuna da haƙi mushtarak wannan hilin naka da nashi ba a raba ba to a lokacin da yake da haƙi bakka da intin ka saida sai ka nemi shawarar shi wani zan saida wannan hilin in kana bukata ka maida mini kuɗi na in kuma bakka bukata zan huta zan saida shi in yace banda da hali banda bukata wannan shi yawa kan shi in ka kawo mai makwabci wanda zai dame shi zai hana shi kwana wannan shi ya sani kai dai ka huta daga haƙƙin shi ina fatan an fahimta wannan su ne matsaloli guda biyu wanda zan iya fahimta ƙarƙashin ash-shufa da fatan an fahimta wallahu ta'ala a'lam sai babu na gaba sani ba malam ya kawo hadisi ko hadisi na nawa ne muke 290 نعم نن زم ga hadisi na 70278 idan muka leka hadisan da suke gaba malam ya kawo hadisi guda uku a cikin wannan nuska ya kawo hadisi guda uku wanda suke da alaka da abin da ya shafi noma ka ba ma mai gida raban shi ka dauki rabanka shine ake kiran shi muzara'a ya kawo hadisi guda uku wanda suke da alaka da al-muzara'a, sannan ya kawo hadisi guda daya wanda yake da alaka da al-hiba kyauta, sannan ya kawo hadisi wanda yake da alaka da al-ghasab, abinda ake kira kwace hin karfi a nuna maka baka isa ba, sannan ya kawo hadisi daya wanda yake bayani akan al-ahkamul jiwa, hukumce na makwabtaka, haƙƙin da yake kanka akan makwabcinka, sannan kuma ya kawo hadisi guda ɗaya wanda yake bayani akan wasiyya. To malam ya dan sanya abubuwan a cikin juna, amma dai nan shi malamin mai sharhi kuma da abinda dai na gani ya dace a ce mun ida daga baba, mun ida duk abinda yake da alaka da shufa'a, mu koma kuma babi wanda yake mustaqil, mu koma wani babi kuma wanda yake mustaqil, mu hada sauran hadisan da ƴan uwansu saboda ya kawo babubuka wanda suke da alaka da wannan hadisin. Kenan zan mu tsallake, zan mu karanta hadisi na hadisi na 298 ne muka karanta ko? Da bakwai muka karanta, zan mu tashi da 208. Mu karanta hadisi na 306. 306 idan muka juya takarda, saboda hadisin yana da ma'anar shi cikon bayani ne akan ash-shufa'a. Kenan nake gani mu idasa bayani akan shufa'an, kenan muka huta mun huta, kenan sai mu koma kuma babi guda. Sa can baya malam ya kawo hadisi wanda suke bayani akan al-hiba, al-wasaya, al-luqta, al-fara'id, su wannan hadisin su ba mu mai da su bangaren su mu karanta su tare da ƴan uwansu, nake gani zai yi ba da ma'ana. Akan mu tsallake ko mu sake dawowa. Kenan hadisi na 306. Malai yake cewa an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la yamna'anna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari thumma yaqulu Abu Huraira ma li arakum anha mu'ridina wallahi la'armiyanna biha bayna aktafikum. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Mazalim, babun la yamna ujarun jarahu an yakriza khashabatan fi jidarihi, babi wanda yake mana bayani lalle bai cancanta ga makwabci ya hana makwabcin shi da ya dasa icce a kashin katangar shi. Juz'i na uku, shahi na 132, hadisi mai lamba ta 2466 da 63 afwan. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitabul Musaqat, babu gharzi al-khashab fi jidaril jari, babu wanda yake mana bayani akan shibka ko dasa icce a jikin katangan makwabci, halaccin haka. Juz'i na 5, shahi na 57, hadisi mai lamba ta 1609. Nan zan mu gani malam ya kawo mana bayani akan hadisi ne, afwan, wanda aka samu shi daga Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, lalle manzo Allah mai tsira da aminci, Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa la yamna'anna jarun jarahu, kadda makwabci ya hana makwabcin shi an yaghriza khashabatan fi jidarihi, da ya ajje ko ya dasa itaciya a jikin katangar shi. Idan ya kasance shi wanda zai dasa itaciyar zai ta janyo mai al-anwani, shi kuma wanda aka dasa itaciyar a katangar shi bai ta cutar da shi ba, to kadda ya hana. Shine Abu Huraira yake cewa sun mai kulu Abu Huraira, sannan Abu Huraira yake cewa mali arakum anha mu'ridin, me ya sanya nake ganin ku akan wannan sunnar ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, kun kawar da kawunan ku, ba ku yarda, ba ku kula da haƙƙin makwabtaka. Wallahi tallahi da kai abubuwan da muke ihmalin su a rayuwa, makwabci yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kudaitar da mu akan mu kula da haƙƙin shi. aya su kutum ta sauka cikin suratul nisa wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi zil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi. Ubangiji a wannan ayar sai kawo haƙƙin shi ya gama da kyautatawa bayin shi. Haƙƙin Ubangiji haƙƙi ne wanda yake da girma sosai, sai ya dauko haƙƙin shi ya hada shi da kyautatawa halittun shi. Shine yace wal jari zil qurba, makwabci wanda yake dan uwa, wanda yake dan uwanka makwabcinka. Al jari zil qurba, makwabci wanda yake dan uwanka, dan uwa na jini. Wasu malamai suke cewa a'a, wanda ya hada sufofi guda uku, gashi musulmi, gashi dan uwanka, kuma ga makwabtaka tsakaninku. Wal jari junubi, da makwabci wanda yake ba dan uwa ba na jini ba, musulunci ya hada ka, gashi musulmi, gashi nan makwabcinka ne. Ko kuma a wata hada malaman tafsiri suka sai suka ce makwabci wanda yake kahuri, aljari zil junubi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi makwataka da bayhudi, kuma kyakkyawan mu'amalar shi ta sanya wannan bayhudan ya musulunta ya koma cikin mu. Haka zan mu gani hadisi da yawa, da kwai hadisin Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah yake cewa ma zalil jibrilun yusini bil jari hatta zanantu annahu sayyurrisuli. Manzo Allah yake bayani yake cewa Jibril bai gushe ba duk lokacin da zai zo wuri na, yana mun wasiti manzo Allah makwabcinka, ya Muhammad makwabcinka, ya Muhammad makwabcinka. Yace har sai da nake tunanin wai an yako idan na mutu makwabci na ba sai ya gaje ni ba. Wa yake gadan wani wanda kuka hada jini tare da shi? Yace to saboda nasiha da yake mai, wasiti da yake mai akan makwabcin shi, yace har sai da nayi zatan wannan makwabcin na wasai ya gaje ni. Kuma haka da kwai hadisin da shi Abdullah ibn Amr ibn al-As ya rawaito yake cewa ya yanka tumkiya. Yace da ya yanka tumkiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai yake ce musu, shin kun bai wa makwabci na bayhude kun bashi daga cikin abin da kuka yanka? Yace so uku manzo Allah yana mimeta musu, shin kun ba kun ma makwabci na bayhudan nan kun mai kyauta abin da kuka yanka? So uku yana hadi musu suka ce kware kwa. A lokacin da yake ce musu ma zalil jibrilun, Jibril bai gushe ba idan ya zo wuri na yana mun wasiya akan makwabci na har sai da ni zatan lalle makwabci na sai ya gaje ni, nake zatan makwabci na zai gaje ni bayan rasuwata. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, duk wanda yake son, duk wanda ya imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, to hakika wajibin shi ne wasiya girmama makwabcin shi. Wannan kuma zan mu dauke shi bangaren malamu usul mafhumu da mukhalafa, duk wanda bai girmama makwabcin shi ba to hakika babu imani tare da shi, ko bai imani da ranar lahira ba. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana, wallazi nafsi biyadi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi aw qala yuhib aw qala li nafsihi ma yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Yake cewa ba wanda zai na rantse da wanda raina take hannun shi, wallahi ba zai taba imani ba har sai ya so wa dan uwan shi abin da yake so, har sai ya so wa makwabcin shi abin da yake so wa kanshi. Malaika mu gani an yako shine halin mu a wannan lokacin. Da yawa daga cikin mu wallahi baka san ba makwabcinka ba yaya yake tashi ba yaya yake kwanci ba. Kurun in Allah hada ku a waje ku gaisa, wanin gaisuwan ma babu ita. Mun dauki bariki mun dorawa kan mu, mun bar hukumce-hukumcen shari'a akan mu. Kowa nafsi-nafsi yake, kowa ta kanshi yake, in aka tambaye ka ce ta kanka kake. Shi kuma makwabci gatan da zai maka dan uwanka baya maka shi ba. Abu idan ya taso kamun yan uwanka su ji makwabcinka ya ji, ya zo ya kawo maka dauki, to idan baka bukkuda sawa da shi, baka girmama shi, baka mai abinda shari'a ta umurce ka akan shi, ina kai ina ya taimaka maka.
ko shi ina idan wani masiha ta taso ko tsakar dare ko wani rashin lafiya ko wani amma kamanta haka ina kai ina shi ga mutuwa ga rashin lafiya ga aihuwa ga kaza ga kaza wa'ansu abubuwan cikin dare za su taso ba wanda ya isa ya maka illa wannan makwabcin amma dai kowa ya ja ya koma gehe bar ruwan shi Abu Huraira yake ce mana hadisin da Imam Tirmidhi ya hutar da shi Imam Ahmad ya hutar da shi Abu Huraira yake cewa manzon Allah ya zo wurin mu yake cewa man ya'khudh anni ha'ula'il kalmati fay'amal bihinna aw yu'allima man ya'mal bihinna yake cewa wane ne zai dauki wannan kalmomi guda kawansu kalmomi daga baki na yayi aiki da su ko kuma ya karantar da wanda zai yi aiki da su Abu Huraira ya daga hannun shi yace ana ya rasulullahi manzo Allah ni ina bukata a karantar da ni in yi aiki da su in karantar da wanda zai yi aiki da su Abu Huraira yake cewa fa akhadha bi yadi fa adda khamsan yace sai ya kama hannuna sai ya lissafa mun abubuwa guda biyar na farko yake cewa ittaqil maharim takun a'badan nas ka nisanci duk abinda ubangijinka ya haramta maka zaka kasance mafi bautuwan mutane masu kusanci mafi masu ibada wurin ubangijinsu almaharim shine duk abinda ubangijinka ya haramta maka shine wanda manzo Allah yake cewa ma nahaitukum anhu fashanibuhu abinda na hane ku nisance shi qat'an ba wani tawili ba dabare kurum abinda aka ce maka an haramta maka ka hanu to idan kai haka takun a'badan nas zaka kasance mafi bautan mutane wanda ko yayi kowa bauta shine mafi kusanci da ubangijin shi shine can ubangiji a cikin hadisul qudsi yake mana bayani yake cewa fa idza ahabbtuhu me yake kawowa ubangiji ya so bawan shi shine yawan bauta da yawan nafiloli idan ubangijin ka ya so ka shi zai kasance komin ka hannunka jinka kafarka tahit komin ka ubangijinka ne sannan nabi yake cewa warda bima qasama Allahu lak takun agna an-nas ka yarda dan kadan inda ubangijinka ya baka ka yarda shine ake kiran shi da qana'a baka ringa hangen ba a'a wani Allah bashi he na kamo shi wani ya shiga gida iri kaza ni ma he na shiga wani ya taka mota iri kaza ni ma he na yi yace a'a ka yarda da abinda ubangijinka ya baka takun agnan nas zaka kasance mafi wadatuwan mutane na uku yake cewa wa ahsin ila jarika takun mu'minan ka kyautatawa makwabcinka mahallu shahid ka kyautatawa makwabcinka zaka kasance mu'minan mu'mini kenan idan baka kyautata ba ka kasance daga cikin mu'minai ba sannan na ƙarshe yake cewa wa ahib linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman ka so wa mutane abinda kake so wa kanka idan kai haka zaka kasance musulmi kuma da yawa san kawunan mu ya mamaye mu ban maganin komi illa kawunan mu ba abinda muke hange illa mizan mu samu mizan mu ci mizan mu yi wa iyallan mu ka manta da wancan ma'ahin naka ka manta da dan uwan baba ka manta da wancan da wancan ka manta da wanda kuke sallah tare da shi kanka kake so wa komai bar ruwanka da dan uwa sannan na ƙarshe na hudu ne wannan na ƙarshe yake cewa wala tukthiru dahika kada ka yawe ta dariya duk abin da aka yi kai ta kyakyacewa kai kurum kai dariya inda ka samu kanka kurum dariya yace to kada ka kasance mai yawan dariya fa inna ad-dahka tumitu al-qalb saboda yawan dariya tana matar da zuciya duk wanda ka same shi duk abin da za a yi yana yawan dariya to hakika wannan lalle da kai mutuwar zuciya a tare da shi shi kuma duk wanda mutuwar zuciya ta same shi to kake kabbara guda uku ba shi ba sa ba dacewa a cikin rayuwa ba ya iya yin komai ba kurum kullun ka ganshi daga an yi magana ba ta kai ta kawo ba ya kwanta ya hadi ya ta dariya to lalle wannan da kai alamun mutuwar zuciya tare da shi wannan abubuwan guda uku su guda biyar su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Abu Huraira kuma ya umurce shi yi aiki da su kuma ya karantar da wanda zai yi aiki da su to kun gani anan mahallu shahidi yake cewa ka kyautatawa makwabcinka zaka kasance mummuni idan baka kyautata ba to hakika ba zaka kasance ba daga cikin mummuni Aisha take tambayan manzon Allah ga kyauta nina so nayi da nayi wa makwabtana waye cancanta in musu yake cewa kiwa wanda yake kusa da ke makwabci wanda yake kusa da ke ki mai kyauta kinan wanda daga ka huto ka tangarka tare da shi ka fara kyautata mai akan wanda yake nesa kuma mas'ala yanda malaman usuli suka tahi akan malaman qawaidul fiqhiyya duk abinda bai da wani dabit a cikin shari'a la dabit lahu fi shari'a wala fi lugha famarji'uhu ila al-urf duk abinda yazo shari'a bata haddade maka bata ce maka kaza zaka yi ba kaza zaka yi ba kuma bangaren lugha babu wani ma'ana akan shi to amira shi bangaren al'ada waye makwabci a bangaren a yaran Bahaushe kinan shi zaka dauka wannan makwabcin da kai kokari kai taka tsantsan akan shi ka kyautata mai kuma wannan umurni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka sunna ta karantar da mu haka alqur'ani ya karantar da mu Allah datar da mu musan haƙin da yake kanmu akan makwabtan mu duddan mu wanye lahiya shine nan Abu Huraira yake cewa dan me sanya a yanzu nake ganinku kun bar wannan sunnar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na idan muka dauka aje ice a jikin katangar makwabcinka ko dora ko dasha ice a jikin katangar makwabcinka nake gani abu ne wanda yake ba wani abu ba wanda ya ta karaya kariya ba kinan nan manzo Allah ya kawo mana wannan ma'anar dasha ice a jikin katangar makwabci duddan ya nuna maka dan karamin haƙi wanda yake tsankanin karkai da makwabci kai kokari ka isar da shi kuma kadda ka hana shi idan wani abu babba ya taso kadda ka koda dan karami ne ya taso kadda ka hana shi shine nan Abu Huraira radiyallahu anhu shi tabbata a gare shi yake cewa wallahi la armiyanna biha bayna aktafikum wallahi zan tilasta muku wannan sunnar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan kafadunku zan dora muku wannan yaunin wajibinku ne he kun kula da makwabci kun kula da haƙƙin makwabtaka bai yiwa makwabcinka ya nemi wani abu a wurinka ka hana mi duk abin da ya nema matakar ba ya cutar da kai ba zai janyo mai amfani to kai kokari ka yarda kai mai haka wannan haƙƙi ne wanda ya rataye akan makwabtanmu game da makwabtanmu kina hadisin idan muka deka zan mu gani yana karantar da mu lalle hani akan cutar da makwabci da hani akan hana makwabci ya dasa ice akan katangan makwabci koda ya kasance idan ya kasance wannan al'amarin ba ya janyo shi mai gidan ba banda ba misali ya kasance ice ne wanda idan aka dasa shi yake tada katanga kamar etajar wanda idan yake jijiyoyin shi suke tada katanga to wannan yana iya ce mai a wani wallahi wannan al'amari idan ka dasa irin wannan itan zai janyo mini cuta a jikin katanga ta don haka kai hakuri ka nemo wani ice wanda bai tada jijiyoyi sai ka dasa idan dai ya kasance babu cutarwa akan wannan abin da ya nema to hakika wajibinka ne kai ka sallama mai ka bar shi ka yarda da yi wannan abu misalin rumwace yake so ya dora rumwar sai ta raba ta kama katangarka to bakka da incin matakar ba ya cutar da katangarka ba bakka da incin ka hana shi saboda haƙƙin makwabtaka idan ko ya kasance da koi cutarwa tsakankanin abin da ya nema zai cutar da kai to hakika wannan wajibi ne kace a wani ba kai ba na hana saboda mi la darara wala dirara babu cutarwa ko babu cutarwa shi kakka yarda ya cutarka kuma la darara ibtida'an a harkon al'amari babu cutarwa kuma mun sani kuma ad-dararu yuqaddaru bi qadarihi ad-darura tuqaddaru bi qadariha larura ana kaddara ta daidai kaddararta daidai yanda tazo haka za a kaddara ta kuma ana kiyaye larura kamun ta iso kine idan kaga wannan al'amarin zai cutar da kai to zaka yi magana baka kyale ba baka ce ba a bari dai ba wani abu dan ya cutar da ni kakka yarda a cutar da kai dan addini bai da ba da dama ba a cuce ka ba duk abin da zai iya cutar da kai kai kokari ka kiyaye idan ya cutar da kai kai kokari ka tunkuɗe shi matukar karhinka kamun yazo kai prevention kai rigakafi idan kuma yazo kai kokari ka tunkuɗe shi matukar karhinka wannan a shi ne karantarsu ta shari'a kenan wannan hadisin yana karantar da mu lalle wannan hani yana zawwa ne ala wajhi at-tahrim matakar babu cutar da abokinka baka cutar da makwabcin shi makwabcin da ka nemi izini a wurin shi wannan abun baya cutar da shi ba hakika bai da hurumin da zai hana ka ka aiwatar da haka wannan kenan a takaice hadisin me yake karantar da mu yana karantar da mu zamantakewa ta tsankanin makwabci da makwabcin shi kenan kadda ya hana shi kadda ya mai abin da zai cutar da shi wallahu ta'ala a'lam kuma kalkashin wannan hadisin zan mu gani da kai mas'ala wadda malamai suka yi ijma'i akan ta o kasancewar lalle duk abin da zai iya cutar da makwabcinka hakika bai dacewa da ka fara shi a farkon al'amari saboda la zarara wala dirara sabanin da suka yi idza lam yakun ala sahibil jidari darar idan ya kasance shi abokin zaman naka ko makwabcin naka idan ka dasa wannan iccen baya cutar da shi ba shi kuma wanda zai dasa iccen yana buƙatar wannan al'amarin shin wajibi ne sai ya nemi izinin shi ko kuma ba sai ya nemi izinin shi ba ai hadisi idan muka leka yana karantar da mu kadda ya hana shi ko kenan ya nemi izini to nan malamai sun yi magana akan idan ya kasance wajibi ne sai ya nemi izinin shi ko ba sai ya nemi izinin shi ba nan majamurin malamai sun tai akan a idan dai ba dai cutarwa wajibi ne sai da izinin shi wani ina so in yi idan ya lissafa babu wata cutarwa to hakika zai dora ba tare da ba zai dora tare da izinin shi kenan sabida mi sabida hadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibin min nafsihi bi tibatin min nafsihi bi halatta wani ya ci dukiyar wani sai dai da yardar shi kenan sai da idan ya baka izini a lokacin nan zaka iya tasarrufi a cikin dukiyar shi kuma haka manzo Allah yake cewa inna ma amwalukum wa a'radukum alaikum haram lalle dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a gare ku matukar wane ya riga ya musulunta dalilin haka suka kawo hujja lalle ba bai yi wa wane cutar da wani dai ba wannan bai yi wa ya dora ice akan aka jikin katanga wani sai da yardar shi kinan zai nemi izinin shi sannan ya yarda sai hadisi na gaba ko lokaci yayi ha yayi da sa take awa babu sauran minti bakwai mun karanta hadisi na gaba karanta hadisi na 307 hadisi na gaban shi wannan hadisin mala ya kawo shi a kalkashin kitabul ghasbu kitabi ulittahi wanda yake ko babe wanda yake mana bayani akan kwace ko hin karhi akan dukiyar wani aslan al ghasbu bangaren luga shine mutun ya amshi kayan wani dan zalunci dan hin karhi kurum ya kwace bangaren shari'a kuma malaman fiqh suke cewa shine mutun ya yi hin karhi akan dukiyar wani ko abin amfani na wani ba tare da haƙƙin shi ba shine kurum mutun ya zo yayi babakire ya dora ya taushe dukiyar wani ko haƙƙin wani ba tare da yardar shi ba shi kuma wannan mun sani zalunci aslan a cikin shari'a abu ne wanda yake haramu abu ne wanda yake haramu ubangiji ya haramta mana a cikin alqur'ani da sunna shi da ijma'in malumai lalle haramun ne wani zalunci wani shine can ubangiji yake mana walla ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kadda ku sake ku ci dukiyar junanku akan lana akan la akan akan la la wani kurum yazo ya hawo kan dukewa ne yace ya ci a tahi duk inda ake so a tahi ya ba mu jujjucin hanci ya ba mu wani cin hanci ya ba wacin kurum shikenan dukiya ta zama tashi to wallahi kai taba tunanin ya ci banza manzo Allah yake bayani shin kun san wane ne matsiyaci ranar tashin kiyama hadisi Abu Huraira yake cewa matsiyaci shi shine wanda zai zo ranar tashin kiyama da lada gashi nan kutukum lada ne uban lada kurum yanzu a ce a ai wani ai ka zalunci wani ka zalunci wani ka zalunci wani kowa yazo ya reclaim hakkin shi a dauki ladan wani a dauki ladan shi a bai wani a dauki ladan shi a bai wani a dauki ladan shi a bai wani har ya kai ladan shi sun kare a ce to yanzu wani wa za a ringa labta maka laifin su wani wani idan yazo sai a dan zazzage daga cikin zinuban shi a dora mai a zazzaga a dora mai a zazzaga a dora mai kurma har ya kai yayi sharna da zinubi a ce to ku jashi ku cutar jahannama wannan shine mafi tsiyata a ranar tashin kiyama a wurin kiyama Allah kiyaye mu kuma ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibati nafsihi ko bi tibi nafsi bi halatta wani yayi babakere akan dukiyar wani sai dai da yardar wani kuma haka ubangiji ya rike hadi mana hadisul qudusi wanda Abu Zar ya rawaito yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu ya ku bayuna lalle na haramta zalunci a karan kayina ubangiji baya zalunta inna allaha la yazlimu misqala zarratin ubangijin ka daidai kwayar zarra baya zalunta bawa abinda duk kaga an lissafa maka gobe kiyama abinda ka zo da shi ne abinda kaga ya same ka a nan duniya na daga abinda ba a so to hakika ma asabakum min musibatin fadima kasabat aydikum wa afwan kasir abinda kai ka janyo ne ka tso kalo ne shi ya sanya ubangiji ya tabbatar maka wannan al'amarin kenan ubangijin ka baya zalunta bawa dan haka ja'altuhu bainakum muharraman kuma tsakankaninku ma na sanya zalunci haramun ne akan ku fala tazalamu dan haka kadda wani ya sake yi zalunci wannan shine ake kiran shi da al-ghasab al-ghasab kuma ya sha bamban da sata takan yi kahi karhin wani kahi shi dukiya kahi shi karhin jiki kurum zawwa zai yi yan dubarin shi ya dauke ya tahi shi ko ya farki idan ga ya dauka ya tahi amma dai ita ma tana daga cikin zalunci amma dai bambanci su al-ghasbu daban yake da as-sarqa sata daban zalunci daban zalunci shine kurma a zo a wada maka an yi ka ƙarfi ko an yi ka wayo ko an yi ka dabara a maida ka sakare a ci dukiyarka ko a kwace maka hilinka wannan shi shine ake kira zalunci ga hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar akan haka عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين حديث وانا حديث وانا إمام البخاري يهتر شيئا كتاب المظالم باب إثم من ظلم شيئا من الأرض باب وانا يكي بياني أكن زنب وانا يزالم توانا أكن كسا يزالم توانا أكن كسا انكم ينزمي ميكي لسها ركثا كاررقم مودة جداشا مودة juz'i na uku shahi na 130 hadisi mai lamba ta 2453 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul musaqat babu tahrimu zulmi wa ghasbul ardi wa ghayruha babu wanda yake mana bayani akan haramcin zalunci da kwace na ƙasa da wa'ansu abubuwa makamantan haka na daga abubuwan amwani ne da gobe juz'i na 5 shahi na 59 hadisi mai lamba ta 1612 hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta uwar bumunai take cewa lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zalama qaida shibrin min al-ard duk wanda ya zalunci daidai gulgudan fa guda qaida shibrin al-shibr shi shine fa guda ko kuma dani guda fa guda daidai haka na daga ƙasa yace tawwiqahu min sab'i arba'i ardin za a rata ya mai daidai fa'in nan guda a ranar tashin kiyama a saman wuyan shi malaman hadisi sun fassara tawwiqahu bi sab'i arba'i ardin suke cewa yuhsafullahu bihi al-arda Allah zai kihe ƙasa ya ciccibo ta tun daga harkonta ƙasan bakwai a ciccibo ta za a rata ya mai a ranar tashin kiyama a jame wuyan shi a ƙara shi yana rataye da ita ya ringa yawo da ita wa'ansu malamai suka ce ai yukallafu hamlaha yawmal qiyama wannan daga ƙasan bakwai hazzawa saman doran ƙasa za a rata ya mai shi a dora mai a mai gamman shi ya ringa yawo da shi a ranar tashin kiyama Allah kai misati na sama Allah kare kiyaye mu wallahi wannan cikin masaili ne mas'aloli ne wanda suke da hadari wani zai ci wallahi alamul lahiya ya ci banza yake gani wallahi ba banza ba yace ba sai ta hizaye bayani wallahi tallahi abu ne wanda yake da Allah kiyaye mu Allah kai misati mai zawa abinda muka karanta daje Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu makomanmu iyayenmu marasa lafiya da wanda suke kwance gida da wanda suke kwance likita Allah ya kara musu lafiya ya sanya kafara ce ya kara musu tsawon kwanaki mu kara mura su Allah taimake mu duniya da lahira bukatunmu na alheri Allah ya tabbatar mana da shi abinda ba ma iya ba kuma Allah ya ja mana gaban shi mu iya shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك